السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka, menene kuke ce masa? Domenico a simuwa mace a garin Arletko a cikin wannan jamhuriya ta Nijar, wannan ƙasa mai albarka. Ine mana sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ba mantawa ne ba, yau muna 16 ko 17 ga watan Zulqa'da, hijira 1441, wanda ya zo daidai da 7 ga watan 7 miladiya 2020. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan waje dan wa'azin musulunci. ‘Yan uwa, muna cikin wannan ƙasa ta Nijar, a wannan waje, a wannan gari, amma za mu tashi kaso kam gaba ɗayanmu, za mu tafi Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayuwar da za mu yi a cikin wannan mintuna da zan kasance tare da ku, rayuwa ce a Madina tare da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na san ko ba a faɗa ba, dukkan mumini, dukkan musulmi zai so a ce gashi yana rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai waɗanda sun rayu da manzon Allah jiki da jiki, sun zauna tare da shi, sun fita tare da shi, sun ci abinci tare da shi, sun rayu tare da shi, har lokacin da wa'adi ya yi, manzon Allah ya amsa kiran Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, suna tare da shi. Akwai kuma irinmu waɗanda muka zo daga baya, za mu rayu tare da manzon Allah ta hanyar karanta sira da tarihi da rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma a wannan lokaci ne za mu zama muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku ‘yan uwa masu girma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi ne da Allah ya zaɓo shi a cikin mutane, kamar yadda hadisi ya inganta a cikin Sahihi Muslim daga Wasila ibn al-Asqa, yace manzon Allah yana cewa Allah ya zaɓi Kinana daga cikin ‘ya’yan annabi Isma’il, ya zaɓi Ƙuraishu daga cikin Kinana, sannan ya zaɓi Bani Hashim daga cikin Ƙuraishawa, sannan manzo Allah ya ce ni kuma Allah ya zaɓe ni daga cikin Bani Hashim. Don haka manzon Allah zaɓowa aka yi, sai da Allah ya duba ya tashi, kamar da Abdullahi ɗan Mas'ud yake faɗa, inna allaha nazara ila qulubil ibadi, Allah ya kalli zukatin bayi, fara'a qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bi kowace zuciya kyau, ta bi kowace zuciya tsarki, sai ya zaɓe shi ya aiko shi da wannan saƙo. Da haka manzon Allah zaɓaɓɓe ne, zaɓen shi Allah ya yi, ya fifita shi, ya ɗaukaka shi, ya darajanta shi, a cikin annabawa da manzanni babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya kawata halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kyakkyawa ne, ɗaya daga cikin sahabbai Bara ibn Malik ko wani daga cikin sahabbai yana cewa wata ya fito ranar da ya cika, yace sai in kalli wata in kalli annabi sallallahu alaihi wasallam, in kalli wata in kalli annabi sallallahu alaihi wasallam, yace sai naga manzon Allah ya fi wata din kyau sallallahu alaihi wasallam. In ka duba cikin ash-shama'il na Imam Tirmidhi ya ka riwaya da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yake sifata fuskar manzon Allah wajen haske da kyalli kamar takobi ce take walƙiya. Gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabobi ne masu kyau. Anas dan Malik yake cewa ban taba shafar wani abu mai laushi ba, almiski ko karan almiski ko wani abu ko alharir wanda yake laushi da taushin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka manzon Allah kyakkyawa ne. Sannan kuma Allah ya girmama manzon Allah da halaye da ɗabi'u da ta'adu wanda dukkan wani ɗan adam in yaji sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, haƙiƙa kai ya rasulullah kana kan ta'adu da halaye masu girma. Waɗannan halaye, waɗannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne nake so yau mu ɗauki kaɗan daga cikin mu rayu da su, don ya zama muna rayuwa tare da masoyinmu, abin ƙaunanmu, manzanmu, manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, don mu koyi da shi. Domin Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani cewa muna da kyakkyawan koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko manzan Allah don ya karantar da mu, ya ilmantar da mu, mu koyi da shi. To da haka yana da kyau mu karanta halayen shi da ɗabi'un shi, saboda mu kwaikwaya tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami ribahu, ka kamanta. In baka zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kamanta, kayi kokari, kai iyayenka, domin ta nan ne zaka zama nagartacce, ta nan ne zaka zama kyakkyawa, ta nan ne zaka samu son kowa kin wanda ya rasa. To amma ya za a yi ka kwaikwaya, sai ka san waye manzon Allah, sai ka san yaya halayensu suke. Kisa malamai suka yi rubuce-rubuce dangane da halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da ya shafi rayuwar manzon Allah ba sai da malamai suke bayani, tun daga abin da ya shafi halitta har abin da ya shafi halaye na halitta, har yaya manzon Allah yake bacci, yaya manzon Allah yake murmushi in abu ya faru, yaya manzon Allah yake idan ya yi fushi, me yake sa manzon Allah ya yi fushi, yaya manzon Allah yake tare yake rayuwa da iyalan shi, yaya yake rayuwa da ƴaƴan da ya haifa, idan wani abu ya same shi ya manzon Allah yake yi, yaya manzon Allah yake rayuwa da sahabban shi, yaya manzon Allah yake dangane da al'ummarsa. Babu wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai da aka rubuta, aka dawwana, aka taskace, aka tsare, saboda al'umma ta sani ta koyi da shi. Ya ku ƴan uwana, babu wani mutum a wannan al'umma, a wannan rayuwa da aka bi rayuwar shi daki-daki, sala-sala, santa-santa, kurɗa-kurɗa, aka fito da komai irin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ku taso mu tafi, mu je inda manzon Allah yake, mu ji yaya yake rayuwa, mu ji kaɗan daga cikin halayen shi, mu ji kaɗan daga cikin ɗabi'unsa, domin mu koyi, mu rabauta, mu zama a nan duniya mun yi kyakkyawar rayuwa, kuma a lahira mu je kuma mu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gaskiya. Manzon Allah mutum ne mai gaskiya, baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam. Yana faɗin gaskiya, yana aikata gaskiya, shi yasa a rayuwar da yayi tare da mutanen shi gabanin a aiko shi haka yayi rayuwa mai kyau wannan yana cikin hikimar da aka haifi manzon Allah a garin Makka ya tashi a garin Makka yayi rayuwa da mutanen Makka domin wannan gaskiyar da amanar da kyawawan halayen su bayyana saboda gaba in yazo ba wanda zai soke shi akan wannan lamari dunan haka manzon Allah mutum ne mai gaskiya gaskiya a bangare biyu gaskiya a magana ko gaskiya a aiki kai ma kai dan uwa ka zama mai gaskiya kada ka zama mai ƙarya ƙarya siba ce ta munafukai kamar yadda yake inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana daga cikin alamomin munafiki idza haddasa kadhab idan yayi zance yayi ƙarya to manzon Allah gaskiya yake kuma yana koyar da gaskiya shi yasa ya hana mu yin ƙarya ya umarce mu da gaskiya hatta a tsakanin ƴaƴan mu a wani hadisi duk wanda zai ce wa yaro zo ka karba amma ba wani abu zai bashi ba kila yana so ya kama yaron kila yana so ya hana yaron tafiya wani waje kila yana da wata manufa ta daban sai ya yi wa yaron dabara ya ce zo ka karba zo in baka alewa zo in baka madara zo in baka kaza sai yaron ya zo ya ga babu wannan abu manzo Allah ya ce duk wanda ya haka yayi ƙarya ma'ana ka zama mai gaskiya hatta tare da mutumin da yake karami hatta da yaro da yake karami to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaskiya tana kai mutum zuwa ga aljanna kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa innas sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وذا الله يتي غسيا تانا شريان وازوا غا ايكا تايوكا تاعا دبيايا ده هكا متن بزي فشي بينا غسيا ينا كرجادا غسيا هر سي أربو تاسمي غسيا او جن الله مزاما ما سغسيا مزاما جماتم مزاما ما سغسيا يا رمو دمان يمو mu zama masu gaskiya shugabanninmu da mu mabiya kada mutum ya zama mai ƙarya faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya to manzon Allah mutum ne mai gaskiya wannan ɗabi'a ce hali ne mai girma na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata malamai suka yi bayani na irin kyawawan halaye da ɗabi'un manzon Allah akwai amana akwai amana manzon Allah baya ha'inci baya cin amana ya hana cin amana yana bada amana tun daga amanar da ke tsakanin shi da Ubangiji domin akwai amana tsakanin Allah da bayi amana ne mu bautawa Allah amana ne mu kadaita Allah amana ne mu bi Allah mu mutawa Allah shi kadai mu yi manzon Allah biyayya shi kadai amana ne mu kiyaye sallah amana ne mu kiyaye azumi amana ne mu haji yadda manzon Allah yayi yace khudhu anni manasikakum ku koyi aikin haji a guri na yadda nake yi la'alli la alqakum ba'da ami hadha yace wala Allah daga wannan shekara ba za ku ƙara gani na ba dan haka ku zo ku yi aikin haji yadda nake yi to amana ne mu kiyaye wannan aikin haji amana ne mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa idan amana ta zama tsakanin mu da ƴan uwan mu kudi aka ba mu ajiya ko kaya ko tubabi to ɗabi'a ce ta amana mu kiyaye har mu kai wannan amana ga masu ita inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku kai amana zuwa ga ma'abutanta wannan ya hada hadda shugabanni yayin da ka zo kai shugaba waɗannan mutane talakawa da suke zauna a ƙasarka amana ne a kanka ka kiyaye musu amana to manzon Allah mutum ne amin a kowane janibi a kowane ɓangare saboda amanarsa tun gabanin a aiko shi mutanen Makka suke kiran shi al-Amin mai amana sukan kame ajiya saboda sun gamsu da amana ta manzon Allah to wannan amana sai mun kiyaye ta kamar yadda manzon Allah ya kiyaye kada ka haince wanda ya haince ka haka manzon Allah ya ce wala taqum man khanak kada ka haince wanda ya haince ka domin haince sifa ce mummuna amana sifa ce kyakkyawa to bazan masu amana mu kiyaye amanar matan mu da Allah ya bamu kaya aure wannan matar amana ce akan ka ka ciyar da ita ka tubatar da ita ka kiyaye mata mutuncinta da darajarta da lafiyarta amana ne in ka zage ta ba da haƙƙi ba in ka dake ta ba da haƙƙi ba in ka hana mata abinci ba da haƙƙi ba in ka ki kula da lafiyarta da gangan sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka kan wannan amana yaya da Allah ya ba mu amana ne ka kiyaye wannan amana kai musu tarbiyya iya iya warka nuna musu hanya ta gaskiya nuna musu hanyar tsoron Allah nuna musu abin da ya shafi sallah manzo Allah ce ku umarci ƴaƴanku da sallah suna yin shekaru 7 wadribuhum alaiha li 10 ku dake su idan sun kai shekara 10 in ba su yi sallah ba sai ka rike wannan amana iyayenka da suka haife ka amana ne ka girmama su ka kiyaye haƙoƙinsu maƙotanka amana ne abokan zamanka a kasuwa amana ne dukkan wani abin da ya shafi rayuwarka akwai amana a ciki sai ka kiyaye wannan amana shi yasa Allah ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bijirar da wannan amana da girmanta da fadinta ga duwatsu da sammai da kasai sama nan mai girma da kasan nan mai girma da duwatsun nan masu girma Allah ya ce ga amana fa abaina an yahmilnaha suka ce ba za mu iya ba ya Allah wa ashfaqna minha suka ji tsoron amana wa hamalaha al-insan dan adam ya zo ya dauka innahu kana zaluman jahula dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan wauta ne da haka abinda ake so ka fita daga waɗannan sibobi na zalunci ka fita daga wannan sibobi na wauta ka kiyaye wannan amana dan haka sai mun kiyaye amana manzon Allah amin ne yana da amana shi yasa har manzon Allah ya gaba rayuwarsa ba wanda ya taɓa tuhumtar manzon Allah da wani abin da ya shafi na rashin amana daga cikin kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kyakkyawan mu'amala da iya karantarwa da ilmantarwa da koyarwa manzon Allah ya iya mu'amala ya iya karantarwa ya iya koyarwa shi yasa Allah ya zabe ya girmama shi da wannan dabi'a ya aiko shi kuma haka manzon Allah ya Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Muawiya ibn Abi al-Hakam as-Sulami yace nazo ana yin sallah da ya shiga cikin masallaci sai yayi magana saboda bai san an hana magana ba farkon lamari ana yin magana a sallah ana yin magana a sallah in ka zo masallaci kafin ka fara sai ka ce wa dan uwanka na sahu kai raka'a nawa ku kai yace ai mun yi ɗaya ko biyu ka tambaye shi ya gaya maka kai ka zo ka cin masa haka ake yin magana a sallah sai Allah ya hana yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da sallah mai kima da daraja ita ce sallar la'asar a bisa magana mafi inganci sai Allah ce wa qumu lillahi ku tsaya ga Allah qanitina kuna masu kankan da kai kuna masu yin shiru wannan sahabi yace ya shigo masallaci bai sani ba sai yayi magana a wata riwayar ana sallah ne sai wani ya atishawa atishawa wani daga cikin sahabbai sai wannan sahabi ya kalle ce yarhamukallah yace da nayi magana sai na fahimci sahabbai na kallo na yace da naga suna kallo na sai shi bai san me yasa ba sai yace wa suqula ummiya ma lakum tanzuruna ilai sai ya kare yin magana ya ce na shiga uku na wayo na me ya faru me yasa kuke kallo na haka kunga ya ƙara wata magana sai suka danga dokan cinyoyin su dan yin shiru sai yin shiru da yin shiru manzo Allah ne bai ke limanci duk wannan abin da ya faru manzo Allah ne liman su sa baina bayan manzo Allah kuma ya tabbata hadisi manzo Allah yana gani ta bayan shi idan ana sallah manzo Allah yana ganin sahabbai ta baya ba tare da ya waiwaya ko ya juya ba dan haka da gama sallah sai kowa ya jira ya ga mai manzon Allah yi mai manzon Allah zai yi wannan sahabi ce wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani yace wallahi manzon Allah bai mun tsawa ba bai zage ni ba bai doke ni ba bai fisge ni ba yace da manzon Allah ya jiro koran abin da yake min yace wannan sallah baya dacewa ai maganganun mutane a cikin ta abinda ake a sallah tasbihi da zikiri da ambatan Allah yace ban taba ganin malami irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da yaga manzon Allah ya mai wannan mu'amala sai ya gyara zama sai ce ya rasulullah ina da baiwa amma ta tafi kiwo da dabbobi na da ta dawo sai na ga cewa babu guda daya kura ko kerkeci ta kama wannan dabba ta cinye jin haushin wannan abu yasa na dake ta a fuska na mare ta to amma yanzu ina so in kankari wannan laifin nawa ina so in yanta ta sai manzo Allah ya ce je ka kawo ta da ta zo sai manzo Allah ya ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah ya daidaita a sama daidaito da ya dace da shi manzo Allah ya ce man ana ni waye ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kalli wannan sahabi ce i'tiqha fa innaha mu'mina in ta ta wannan mu'mina ce daga nan sahabin ya ƙara wata tambaya yace ya rasulullah akwai wasu daga cikin mu suna zuwa gurin masu duba masu rubutu masu yin khatti a tare yaki ayi rubutu a bada abin da zai faru gaba me hukuncin wannan sai manzo Allah ya ce wani annabi da daga cikin annabawa da suka wuce yana irin wannan zanen to duk wanda yayi zane ya dace da na wancan annabi shine yake gane abin da zai faru malamai suka ce anan sai ya za a yi ka san zanen ka ya dace da na wancan annabin dan haka an yi at-ta'liqu bil mustahil an rataye abinda ba zai ba abinda ake nunawa yanzu baya halatta a yi wannan mahallu shahid yadda manzon Allah ya yi wannan sahabi mu'amala kyakkyawan mu'amala babu duka babu zagi babu cin mutunci babu mummunan magana sai karantarwa da ilmantarwa da faɗin abin da yake daidai saboda kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi mai daraja yana cikin sahabban da manzon Allah yake raha da su yake musu wasa manzo Allah yana yin raha amma baya faɗa ƙarya raha shine ka faɗi wata kalma da za ta ba mutum farin ciki wanda kila ma ya fahimce ta ba yadda kake nufi ba amma ta sanya yi farin ciki ko ma'ana kaɗan tsokane shi kaɗan to manzo Allah yana yin raha amma baya faɗa sai gaskiya da haka wani sahabi yana ba manzon Allah dariya yana ba manzon Allah farin ciki wata rana sai manzon Allah ya zo ya same shi a kasuwa sai ya zagayo ta bayan wannan sahabi wannan hadisi yana cikin sunan na Tirmidhi cikin ash-shama'il sai ya rufe wannan sahabi ido ta baya sai manzon Allah yake cewa zai sai wannan bawa waye zai sai wannan bawan in sayar da shi sai wannan mutumin ya gane manzon Allah ne sai ce ya rasulullah ai ko sayar da ni za'ai ba zan yi kuɗin kirki ba nawa nake sai manzo Allah ya ce haka ne kake faɗa amma a gurin Allah kai mai daraja ne mai kima ma'ana in ba kai kuɗin kirki ba a duniya to a gurin Allah mai kima ne manzo Allah ya kira shi da bawa yana nufin bawan Allah kalmar bawan anan manzo Allah yana nufin bawan Allah kamar yadda ya ce a wata tsohuwa mai shekaru ya ce mata ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba sai hankalinta ya tashi ita tsohuwa ce an ce tsofaffi ba za su shiga aljanna ba ta shiga damuwa tana kuka manzo Allah ce dakata ba ana nufin ba za su shiga aljanna kwata kwata ba ana nufin da wannan sai ba ta tsufa ba za su shiga aljanna akan haka ba duk wanda ta mutu tana tsohuwa ko ya mutu yana tsoho kafin ya shiga aljanna sai an dawo da shi matashi ko an dawo da ita matashiya inna ansha'nahunna insha'a Allah ya ce mun kirkire su matan aljanna mun sauya halittar su mun halice su muka mai da su ƴan mata kyawawa dan haka ba wai a yadda suke haka za su shiga aljanna ba saboda aljanna gina ne na ni'ima da jin dadi idan tsoho ya shiga aljanna yana tsoho ai bai more ba domin ai da ka tsufa a nan duniya za ka komai ka rage in zaki ne baka ci yadda ya kamata in ma ba a hana ka ba in gishiri ne in ba hana ka ma ba za ka sa yadda ya kamata ba ka tashi da kyar ka kwanta da kyar kai komai da kyar to in haka za ka shiga aljanna ai ba jin dadi za a maida ka matashi ka karfa kuma a bisa halitta irin ta asalin babanmu annabi adam dan mu more mu ji dadi a cikin aljanna babu tsufa babu gajiya babu wahala sannan yan aljanna za su zama ba ma magana bacci a cikin aljanna domin wahala ce take kawo a yi bacci to duk wannan wahala babu ita a cikin aljanna yan aljanna suna ci gashi za su ci abu mai dadi lahum fiha ma yasha'una duk abin da suke so akwai a cikin aljanna Allah ya ce waladaina mazid muna da kari to dan haka sai manzon Allah ya nuna mata ga abin da yake nufi to haka manzon Allah yake mu'amala da mutane ya inganta cikin hadisi sahihul bukhari saboda saukin kai da mu'amala ta manzon Allah idan wata tana da bukata cikin bayi ko cikin mata sai ta zo ya rasulullahi ina da bukata ina son in ganka manzon Allah ce ina kike so muje ki ganni sai da ce muje guri kaza sai a ji gebe manzon Allah ya saurari bukatar ta ya biya mata abinda ta zo da shi ya sallame ta ya mata abinda take so saboda saukin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kada wani ya zo dan ta kamar kana da kuɗi ko dan ta kamar kana da ilimi ko dan ta kamar kana da mulki ka wulakanta mutane ba a wulakanta mutane yi wa mutane kyakkyawan mu'amala waɗannan mutanen su ne in suka ba da shaida idan ka mutu Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan shaida din dama mutum ɗayan biyu ne wanda ya mutu manzo Allah ya ce ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi duk wanda ya mutu a duniyar nan ɗayan biyu ne ko wanda ya huta ma'ana mutum nagari mai addini mai tsoron Allah to da zarar ya mutu ya huta ko kuma wanda aka huta da shi ya damu mutane ya addabi mutane kowa dama Allah yake ya mutu da haka ana cewa ya mutu kowa zai ji daɗi to kai kokari ka zama in ka mutu mutane suna yin kuka kamar randa aka haife ka mutane na dariya kai kana yin kuka waladatka ummuka baqiyan masruha mahaifiyarka ta haife ka kana kuka kana ihu wannasu dahikuna min wannasu min haulika dahikuna masrura mutane suna gebe suna barin ciki alhamdulillah ai ta so kalabiya me aka samu namiji ne ko mace Allah ya raya to a gaya wanci a gaya wane a buga waya ana barin ciki to kai kuma ran da zaka mutu a samu canji kai ya zama kana barin ciki su kuma suna kuka wane ya tafi suna kuka alkhairi ya tafi suna kuka jin kai ya tafi suna kuka kyauta ta tafi suna kuka rahma ta tafi suna kuka ilimi ya tafi suna kuka adalci ya tafi haka ake so a wannan rana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyakkyawan mu'amala da mutane idan ka duba sira da hadisi zaka ga da dama saboda kyakkyawan mu'amala da manzon Allah yake yi wa mutane babu girman kai a tare da manzon Allah da za a je yakin Badar a lokacin babu yawan dawakai babu yawan ababen hawa sai ya aka zama masu ababen hawan kaɗan ne sai ya zama manzon Allah bai ce a duba raƙumin da ya fi kowanne kyau da ƙiba da daɗi a bani in hau ni kaɗai ba sai manzon Allah ya ce ni ma raƙumina mu uku za mu dinga hawa idan manzon Allah ya hau sai a gyara gamar raƙumi in aka yi tafiya mai ɗan nisa sai manzon Allah ya sauka sai a ce sayyidina Ali ya hau sai a jashi manzon Allah ya tafi a ƙasa idan aka yi can gaba sai sayyidina Ali ya sauka sai Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi sai ya hau sai kuma a ja a yi tafiya su uku suke hawan raƙumin saboda kyawawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu sifata manzan Allah suka ce in ka zo inda manzan Allah yake zo na majalisa, inda manzan Allah yake zo na da sahabbai, baka iya gane waye manzan Allah. Saboda me? Baya bambanta da su, baya bambanta da su. Yana ma'ana tawazu, yana kankan da kai sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin kyawawan halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tausayi. Tausayi, kai tausayin dan adam, ka ji tausayin dabba. Manzan Allah yana da jin kai, yana da rahma, yana da tausayi. Sai daga cikin ƴaƴan shi ta aiko ta ce ga tana ko ƴata za ta mutu. Ta ce manzan Allah ka zo, ga ƴata ko ɗana yana gargaran mutuwa. Manzan Allah yana zuwa ya tsaya gaban wannan jariri ko wannan ɗa, sai manzan Allah ya gan shi rai yana ƙoƙarin fita, sai manzan Allah ya zubar da hawaye. Sai manzan Allah ya zubar da hawaye. Wani ce wa anta ya Rasulullah, kai da kanka ya manzan Allah kana yin hawaye? Sai ce innaha rahma, wannan jin kai ne. Man la yarham la yurham, duk wanda baya jin kai Allah ba zai jin kan shi ba. Da haka manzan Allah yana da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jin kan manzan Allah bai tsaya akan mutane ba, haddabba haddabba manzan Allah yana jin kanta. Wata rana manzan Allah ya shiga wani lambu, ya shiga wani gona, sai ga wani raƙumi, sai raƙumin yana ganin manzan Allah sai ya taho wajen shi. Allah ya kimsa masa cewa wannan manzan Allah ne. Da ya zo sai ya kara kunne, ya kara bakin shi wajen manzan Allah, ya yi manzan Allah magana saboda mujiza. Manzan Allah ya ji magana, sai manzan Allah ya ce waye mai wannan raƙumin? Ya ce ni ne ya Rasulullah. Manzan Allah ya ce ka ji tsoron Allah akan shi, ya kawo ƙararsa, kana wahalar shi, kana gajiyar da shi. Manzan Allah ya ce waɗannan dabbobi amana ne, ku hautu cikin kwanciyar hankali da lafiya, ku kyale cikin kwanciyar hankali da lafiya. Don haka a nan ya wajaba ƴan uwanmu su sani, karka ji an ce jaki ka ɗauka baya ji, yana jin duka, yana jin zafi. Ka yi mu'amala da shi yadda ya kamata, ka tausaya masa, ka yi jin kai. Kada ka ɗora mai abin da ba zai iya ba, kada ka ɗora mai abin da ba zai iya, ɗora mai abin da zai iya. Ciyar da shi, shayar da shi, tausaya masa. Haka nan masu mu'amala da raƙuma, da awaki, da tumaki, da dukkan dabbobi. Hatta dabbar da za ka yanka ana so ka yanka ta cikin jin kai da rahma. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, komai Allah ya ce a kyautata, komai Allah ya rubuta kyautatawa a kai. Manzo Allah ya ce fa iza qataltum, idan za ku yi kisa, fa ahsinu al-qitla, ku kyautata kisa din. Ta yaya? Wal yuhidda ahadukum shafaratahu, ɗayanku ya wasa wuƙar shi. In za ka yanka dabba, kar ka ɗauko wuƙa mara kaifi, kana dirzawa, kana dirzawa. Ita ba ta yanka dabba ba, kuma kai baka daina ba, sai zama kamar kana shaƙe ta ne. Sa wuƙa mai kaifi wanda cikin lokaci ƙanƙani za ka zama. Shi yasa manzo Allah ya ce wal yuhidda ahadukum shafarata, kar ka zo za ka yanka dabba kana yankawa gaban ƴar uwarta, ba tausayi, ba jin kai. A nan an yi tafiya, manzon Allah ya ga wata dabba, wata wani tsuntsu ya zo gaban sahabbai da manzon Allah yana ta kai kawo, yana fuffuka. Sai manzon Allah ya bayyana lalle wannan akwai wani abu. Ya ce kai jama'a, waye ya kwaso wannan tsuntsu ƴaƴan shi? Sai wani ce ni ne ya Rasulullah. Manzon Allah ya ce meye mata da ƴaƴanta? Saboda babu tausayi a ciki. To don haka manzon Allah yana da jin kai, yana da rahma, yana jin kan dabbobi, yana jin kan mutane. Yana zaune wata rana ya zo ɗaya daga cikin jikokinsa, ko Al-Hassan ko Al-Husayn, kamar yadda Bukhari ya rawaito cikin Al-Adabul Mufrad. Sai manzo Allah ya ɗauke shi ya sumbace shi. Akwai wani mutumin ƙauye ana kiran shi Al-Aqra'u bin Habis. Sai ya ce taf, ni ko kaga ƴaƴana goma ban taɓa sumbanta ko ɗaya ba. Sai manzo Allah ya ce man la yarham la yurham, ai duk wanda baya tausayi shi ma Allah ba zai tausayin shi ba. Lokacin da ɗan manzon Allah Ibrahim ya bar duniya, sai a ga manzon Allah yana hawaye, yana zubar da hawaye. Wani ce ya da kanka ya Rasulullah? Manzon Allah ya ce eh, alqalbu yahzan, zuciya tana bakin ciki. Wal ainu tadma, idanu yana hawaye. Wala naqulu illa ma yurji rabb, amma ba za mu faɗi wani abu sai abinda Allah yake so. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, hakika muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim, muna cikin damuwa. wannan rahma kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam har alkiyama manzon Allah yana jin kan wannan al'umma yayi kuka manzon Allah yayi kuka yace ya ubangiji ummati Allah sai roki me kake so a baka yace abin da nake so ummati ya rasul ya Allah ummati ya rab al'ummata Allah yake ka kwantar da hankalinka zamu yarda da kai sai mun yi abin da zaka yarda dangane da wannan al'umma shi yasa ya inganta hadisi manzo Allah yake wa sahabbai in an je lahira duk da mutanen annabawa mutanen annabi no annabi Musa annabi Shu'aib annabi Salih annabawa dukkan su da duk al'umman da suka gabata manzo Allah yake wannan al'umma ita ce kaso daya bisa uku na yan aljanna mana duk wanda zasu shiga aljanna cikin al'umman da suka gabata wannan al'umma ita ce kaso daya cikin uku sai zabe suka ce Allahu akbar sai manzo Allah ya ce bal ba ma kaso daya bisa uku ba wannan al'umma ta manzon Allah a cikin aljanna su ne rabin yan aljanna gaba daya manzo Allah ya ce mu ne muka zo daga karshe nahnu al-akhiruna as-sabiqun amma kuma a lahira mu ne a gaba su aljanna ba wanda zai fara shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din yana nuna mana jin kai da tausayi na manzon Allah amma sai ga mutum yana zaune da mace yana mata mu'amala yadda ko bai wasace wa wannan mu'amala ya munana ba wani abin da zai fito a bakin shi sai zagi ba za ta kame abinci bai ce Allah ya miki albarka ba za ta kai mai ruwan wanka bai ce nagode ba za ta yi mai wani abu ya ce kullun fada ne kullun zargi ne kullun wani ma duka wannan ba haka manzon Allah yake ba manzo Allah duk da yayi izini duk da alqur'ani ya nuna namiji zai iya dukan mace amma manzo Allah ya ce masu dukan mata ba su ne zababbu ba manzo Allah baya dukan mata nana Aisha ce bai taba dukan matan shi ba bai taba sa hannun shi ya dake wani ba sallallahu alaihi wasallam to ka zama mai rahma mai jin kai wani in yana zauna a gida ba dama yara su motsa da ya dawo shikenan gidan ya zama jahannama yana shigowa gida alhaji ya shigo ba wani kyakkyawan motsi ba hira ba magana ba tari ba wanda zai sake a gidan saboda alhaji yana nan ya zama dan karamin fir'auna a cikin gida ba daidai ba ne in ka shigo gida yaranka su ji daɗi kar ka zama irin mutumin da yayi tafiya baya nan bayan ya dawo sai irin yaro da surutu ya ce baba wallahi da baka nan daɗi muka ji sai uwar ta yi ɗan mai ishara cewa wannan magana ba daidai ba ne sai uba ya ce to yanzu da na daba sai ce sai muka ƙara jin daɗi ya faɗa amma dai ba don komai ba saboda an mai ishara cewa an mai nuni wannan magana ba daidai ba ne shi kuma jira yake ji me zai faɗa a wayi gari in baka nan iyalanka su yi kewarka ina wane yake su yi kewarka kamar yadda sahabbai suka yi kewar manzon Allah sayyidina Abubakar da Umar sun je gidan Ummu Hani kamar yadda hadisin yake cikin Bukhari suka yi ta kuka me yasa kuke kuka suka ce mun tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan muke zuwa gidan tare da shi amma ya zama in ka tafi za a yi ta murna saboda rashin tausayi ba daidai ba ne wani malami a makaranta shi kuma aike shi duka ya sayyadi kenan sai in yaro ya latti a ce je ka ya sayyadi ya ma bulala shi yana ganin an girmama shi nan kuma bai san an bakanta shi ba a gurin ɗalibai idan yaro ya laifi ce je yake mai bulala haba mu zama masu rahama akwai abin da yaro zai yi sai ka tsorata shi ka ɗauko bulala ba dukan za ka yi ba ya gama tsorata ya ce in ka ƙara sai na zane ka duka shi ne mataki na ƙarshe a babin tarbiyya ba shi ne na farko ba to manzon Allah mai rahma ne mai jin kai rahman manzon Allah tana da yawa jin kan manzon Allah yana da yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin kyawawan halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai alkaramu wal judu karamci da kyauta da bayarwa ba za ka samu kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai akwai irin sayyidina Abubakar da suke daukan dukiyarsu gaba ɗaya su bayar amma duk da haka ba su kai yadda manzon Allah yake yi ba shi yasa za ka ja hadisi an zo gidan manzon Allah an tambaye abinci manzo an ce babu ba wai dan manzon Allah Allah ya jarabce shi da talauci ba a'a saboda manzon Allah bayarwa yake yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr yana kyauta kyauta irin wanda baya tsoron talauci ba irin tawo da taka ba in zan bayar sai na duba nawa zan rage nawa zan bayar sai na rage canji can na ƙarshe shi zan dauko in bayar a manzon Allah ya tashi bayarwa yake wani sahabi yana cewa manzon Allah ya bani kyautar dabbobi ya kara min dari ya kara min dari ya kara min dari yace da ba wanda nake ki a duniya kamar shi amma yanzu ba wanda nake so kamar shi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah bayarwa yake lahu kaffun nada ta hakki sahaba mata hamat manzon Allah yana da hannu na baiwa na kyauta kai ka ce girgije idan manzon Allah ya motsa yana yin kyauta wa ayul huda bil amri wan nahi uhkimat manzo Allah yana da ayoyi na shari'a na bayanin addini idza uddidat li rusulin ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi azla wa adwa idan ana bayanin ayoyi da mu'jizozi na manzanni to ta manzon Allah tana gaba da kowa da haka manzon Allah bayarwa yake Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya inganta cikin Bukhari yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas manzon Allah ya fi kowa kyauta sai ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da ya fi kowane lokaci kyauta idan watan ramadan ya kama yace fa la rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu min ar-rihil mursala manzon Allah ya fi iskar da ke kadawa kyauta haka yake bayarwa kowa bashi yake sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin halayen da zamu kwaikwaya na manzon Allah akwai irin wannan karamci akwai irin wannan bayarwa akwai irin wannan kyauta haka manzon Allah ya koyar manzon Allah a wani hadisi yake al-aktharuna humul muqilluna yawm al-qiyama ranar tashin al-qiyama wanda suke masu yawa masu tara dukiya sune masu kadan a ranar al-qiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza manzon Allah ce sai wanda ya bayar sai wanda ya ciyar sai wanda ya bayar idan ba haka ba mutum ya tara dukiya a nan duniya ya tara ya tumbatsa amma an je lahira sai zan bai da komai saboda ya tara ne bai ci ba ya tara ne bai bayar ba ya tara ne bai yi aikin Allah ba wata kissa tana bani mamaki tana bada bankai akwai darasi a cikin ta wani mutum ne ya kai ziyara gurin abokinsa gurin wani dan uwan shi sai ya ce wani kaga yadda Allah ya min arziki zo in nuna maka aka fito kaga nan gidana ne kaga nan gurina ne kaga nan mota ta ce kaga can kayana ne ina rosa can yayi ta nuna masa dukiya barkatai banda tarin kuɗi da yake da shi a banki sai da aka dawo aka zauna sai ce kaga abin da na mallaka ko sai ce ai wannan duk ba naka bane baka mallaki komai ba yace duk wannan abin da na nuna ma yace baka mallaki komai ba ce domin wannan kana mutuwa na magada ne abinda yake naka abinda ka ajiye rana alkiyama amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi ad-dahr nabniha dukiyoyin mu da muke tara magada muke tara idan yau kana da dukiya a banki ka ajiye kana da fili ka sai filaye da gonaki da gidaje da motoci da kaza duk waɗannan abubuwa in baka yi aikin Allah ba naka bane da zarar ka mutu yaya za su taso mata za su taso in wanda wani dan uwa ma zai motso kowa ya ce rabona nake so a bani haƙina kai ka gama ka tafi menene naka abinda ka bayar dan Allah masallaci ka gina wannan kai zai amfana makaranta ka gina kai za ta amfana marayu ka ciyar kai zai amfana wannan abinda ka bayar saboda Allah shine naka duk abinda ka tara wanda ka ci ya lalace wanda ka sanya ya lalace menene kake da shi shine abinda ka bayar saboda Allah idan ka je ranar tashin alkiyama shine zai amfane ka amma abinda ka bari na magada ne in sun ga dama sai abinda zai amfane ka in kuma ka hadu da waɗanda ba su da kirki ba san kima da daraja ba tarbiya shikenan su watsar da dukiyoyin mun ga masu kuɗin da suka gina masallaci amma bayan mutuwar su ƴaƴan suka saida masallacin mun ga masu kuɗi da suka gina makarantu bayan mutuwar su ƴaƴan suka ruguza makarantar me zaka yi ka yi abinda zaka turke shi yasa in wakafi kai na makaranta ko na masallaci ko na wani aikin Allah ba yadda shi hannun da ba zai karɓu ba kar ka bar shi ka ce ka gina masallaci shikenan samu wasu jama'a masu ƙarfi karfin iko da hali ka rubuta takarda a sa hannu yara su sa hannu wannan ko na mutu waqabi ne kada a kuskura asir dan in ba a game da magada na garba sai a sayar da shi to dan haka dan adam bai da komai sai abin da ya bayar abin da ya ci wannan lalacewa zai abin da ya sanya wannan lalacewa zai abin da ya bayar shine nashi za mu gina gidaje rushewa za su za mu gina wannan lalacewa za su je ɗaya daga cikin yan uwa da muka zo da shi yake bada kissar mutumin da ya gina gida ya tara jama'a dan ai taro a bude gidan amma kafin gari ya waye ya mutu jama'a da suka taru dan bude gidan sun suka kai shi suka binne nace masa wannan misalai yana nan da yawa dan haka la jara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها متنزي تكوكا كان دنيا أما أبن دي ببالن أبن دي تكينتا متنبي دي وني جدا دي زي زونا سي وني جنا الدنيا إذن يأجينا جدا من كيو ماذا الله إن يأجينا جدا من كيو وشيكينا دومين على هرا با أيكي حسابيني منافقين زاسي كوكا على هرا za su koka ana tafiya haske ya dauke su ga duhu gashi ga duhu ga tashin hankali alkiyama ta tashi su ce wa mu'minai unzuruna naqtabis min nurikum ku tsaya mu samu haske me za a ce ilarji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ku samu haske yanzu ba haske anan su ce ba tare da ku muke ba ba muna zuwa wa'azi ba ba muna zuwa sallah ba ba muna zuwa kaza ba suce eh tare da ku muke walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa ratamtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah ce eh amma munafinci kukai ba dan Allah kukai ba kun rudu da abinda kuke da shi kun zauna kuna dakon kuna jiran cewa a kaza ya samu ba dan Allah kukai ba dan haka yau ba ku da komai ba ku da komai to duk abin da zamu yi dan Allah shi yasa yana cikin halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallama al-karam wal jud bayarwa da kyauta daga cikin halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gudun duniya gudun duniya ya dauki duniya a matsayin wata hanya ce ta zuwa lahira duk wanda ya dauki duniya ya sanya ta a zuciya to ya wahala dauke ta a tafin hannu dauke ta hanya ce ta zuwa lahira shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari ya shiga inda manzon Allah yake kwance sai ya ga yashi ne a cike da wata tabarma ta kesu ta kaba manzon Allah ya kwanta har ma rabin jikin shi ya taba kasa ga alamun kaba a jikin shi alamun yashi ya daga ya ga ba komai a dakin sai dan wani abin da aka rataye wata yan gora ko menene sai ya bashe da kuka ya bashe da kuka manzon Allah ya ce me yasa kake kuka ya Umar yace ya Rasulullah kai ne manzon Allah ka duba inda kake kwance ka duba dakin da kake ga Kisra can da Kaisar da waye sun tara dukiya amma kai ga yadda kake sai manzon Allah ya ce ba haka bane ya Umar su a nan duniya shine jin dadin su da haka ranar tashin alkiyama za a ce azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya kun ji daɗin ku a duniya dan haka wannan kada ya rude ka manzo Allah ya ce ni da duniya kamar mai tafiya ne yazo gindin bishiya ya huta ya zama yasa ce kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka zama a duniya kamar bako ne ko hanya zaka wuce to shi yasa manzo Allah yana da gudun duniya sai dai wannan baya hana ka ci mai kyau baya hana ka sha mai kyau baya hana ka hau mai kyau baya hana ka gina mai kyau amma ka sanya a ranka za a tambaye ka ranar tashin alkiyama wata rana imamu at-Tirmidhi ya fitar da hadisi cikin ash-shama'il al-muhammadiyya wata rana sai ga manzon Allah ya fito lokacin da bai saba fita ba yana fitowa sai ga sayyidina Abubakar ya fito yace manzon Allah yace ya rasulullah ina zaka manzon Allah ya tambaye Abubakar ina zaka sai ce yunwa sai ta fito da ni ya rasulullah a wata riwaya ce nazo ne dai in ga manzon Allah an gaishe shi sai ga sayyidina Umar manzo Allah ce me ya fito da kai yace yunwa ce ya rasulullah ka duba ba a duk al'umman nan ba kamar su sai manzo Allah ce wallahi ni ma ina jin yunwa din sai suka dinguma sai suka tafi gidan wani sahabi da ake kira Abul Haisam ibn Tayyihan suna shiga gidan sahabin baya nan matar shi ta taso manzo Allah ya ce ina mijinki tace ya tafi debo ruwa saboda ruwan da suke da shi bai da dadi ya tafi ya karuwa mai dadi sai ma'ana suka zauna nan da nan sai ga wannan sahabi ya dawo yana dawo ya ce alhamdulillah yau waye bi ni baki manzon Allah Abubakar da Umar akwai wanda ya bi shi baki na karamci da girma babu nan da nan ya je tattaro da biyo ya hado ya kawo manzon Allah ya ce da ka zako mana yace a'a na hado na kawo ku zabi irin wanda kuke so rutab gashi tam gashi busur gashi yace ku zabi wanda kuke so ya rasulullah ya tashi je samu dabba zai yanka manzon Allah ya ce bi a hankali kaka yanka mai shayarwa ya yanka dabba akai abinci suka ci ya kawo ruwa suka sha sai manzo Allah ya ce to ku dakata summa la tusalunna yawma idzin anin na'im lana alkiyama sai an tambaye ku kan wannan ni'imar dan haka ka hau ka ci ka sha da halal ka tanadi amsa kuma idan haramun ne to akwai matsala amma in halal ne ba hana ba amma ba za a tambaye ka ranar tashin alkiyama ba abinda zai fitar da kai sai gaskiya sai abinda ya zama na halal ne daga cikin halaye na manzon Allah akwai yin kuka saboda tsoron Allah manzon Allah ya zubar da hawaye a hadisi manzon Allah idan yana sallah ko yana karatun Qur'ani ana jin sautin kukan shi kamar yadda idan tukunya na tafasa ake ji wata rana suna zaune da Abdullahi dan Mas'ud sai manzon Allah ya ce masa ikra ikra alayya yi min karatun Al-Qur'ani yace ya Rasulullah kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ya zan karanta ma alqur'ani alhali qur'anin kai aka saukarwa sai manzo Allah ya ce ina so in ji wani yana karantawa sai Abdullahi dan Mas'ud ya fara karatun alqur'ani manzo Allah ya yi shiru yana ji ya dauki suratul nisa yana yi sai dai zo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idzin yawaddu allazina kafaru law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna allaha haditha yana karanta wannan guri sai manzo Allah sai hasbuka ya isa yace sai naga manzo Allah na zubar da hawaye yana kuka saboda tsoron Allah kuka saboda tsoron Allah siba sai ta bayan Allah mu'minai innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun amma ga mutun ana karanta alqur'ani ana wa'azi babu tsoron Allah a cikin shi zuciya ta daga ta kekeshe wannan ya zama abin tausayi yana cikin halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hakuri manzon Allah bawan Allah ne mai hakuri shi yasa Allah ya hada masa godiya irin ta masu wadata da hakuri kuma irin na talakawa in ya samu sai ya gode wa Allah in bai samu ba kuma ya hakuri manzon Allah ya hada dukkan waɗannan sifofi guda biyu godiya irin ta masu wadata da kuma hakuri irin na wanda ba su samu ba a duk bangarorin hakuri manzon Allah yana da su sallallahu alaihi wasallam yana cikin dabi'a da halaye na manzon Allah jarumtaka manzon Allah jarumi ne ana zaune a cikin garin Madina kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito sai aka ji ƙara a cikin gari nan da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je da wani roki na Abu Talha ya fita ya tafi can sahabbai sun fito sai manzo Allah ya ce kar ku damu an gama manzo Allah ya je ya dawo Bara ibn Azib yace idan aka je jihadi in aka buga aka gwabza aka yaki sai kowa ya ja da baya yace amma manzo Allah yana sai baya ja da baya lokacin da aka je yakin Hunain aka buga yaki yayi tsanani duk yace bayan manzon Allah muka zo muka buya sai aka ji manzon Allah yana cewa annan nabiyyu la kazib ana ibn Abdul Muttalib manzon Allah ce ni annabi ne ba ƙarya ba ni ne dan Abdul Muttalib ma'ana idan ma ni ake nema ko wani abu manzon Allah ce to gani manzon Allah ba ya ja da baya saboda jarumtaka to kai ma ana so ka zama jarumi wajen gaskiya jarumi wajen bin Allah jarumi wajen kare mutuncinka da mutuncin ƴan uwanka da mutuncin addininka kada ka zama rago ko kuma ma'ana wanda zai tsaya to ana cin mutuncin addininsa ko ana cin mutuncin iyalan shi ko ana cin mutuncin ƴan uwan shi manzon Allah jarumi ne baya ja da baya baya guduwa a gurin yaki ƴan uwa kaɗan daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin jakada masoyi abin kauna wanda babu kamar shi a'in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yansha wa la huwa yansha ka duba halitta kamar manzon Allah babu kuma ba ai ba Allah ya hada mu da manzon Allah a darus salam Allah ka tashe mu tare da annabawa da siddiqai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki ya Allah ka gabarta mana zunuban mu ya Allah abinda muke kuskure ka yafi mana أبن دي زم دي دي يا الله مدعوك جسركي كبام ودادا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وأرجو أن تنصرفوا راشدين